Tawagar ta fito da rahoto mai kunshi da manyan shawarwari 30. A ciki akwai muhimmai guda 7. Na farkon shine cewa hukumar zabe ta dauki ƙararran matakai na inganta tsarin zaben da ma yadda za a rika tattara sakamakon zaben. A cewar Tawagar, ya kamata a yi amfani da sababbin hanyoyin fasaha wajen tattara sakamako tun daga ungwanni saboda ta bada dama a amince da sakamakon. Maria Arena ita ce shugaban Tawagar.
There is an urgent need to improve the electoral process and to restore faith in the system. Without this, there is a risk of uncountable leadership in the country and citizen disengagement.
Anan Maria Arena ce take bayani inda tace sun lura akwai matsaloli na gudanarwa da ya shafi yadda al'umma suka fito wajen yin zaben saboda haka suke bada shawarar a ƙara kuskure ma a daukacin harkan zaben tare da sa ido a irin rawar da jami'an tsaro ke takawa. Maria Arena ta ƙara da cewa
during the 20 March supplementary election, extensive electoral security problems were observed by our mission in some areas, with group of men with weapons intimidating and obstructing the process, and security agencies ineffective at protecting citizens' rights to vote.
Zaben na shekara 2019 na mamaye da tashin hankali domin ita kanta hukumar zabe ta bada rahoton cewa an kai hare-hare akan jami'anta musamman a jihar Rivers dake kudu maso kudancin kasar. Wannan ya tsorata daukacin mutane har da su kansu jami'an sa idan. Shugaban Tawagar ta ce ayi kokari a ba mata dama domin su taka rawa a fagen siyasar Najeriya.
Nigeria has the lowest rate of women in parliament in Africa. And disappointingly, these elections resulted in another fall in the number of women elected in the country.
Arena tace, a nahiyar Africa, Nigeria ita ce kasar da babu mata da suka tsaya zabe da yawa, kuma wannan zaben na bana ma ba a zabe su da yawa ba. Muna bada shawara, Nigeria ta bi daftarorin da ta sawa hannu, musamman ma daftarin Beijing ta kasar China, wajen bawa mata dama su tsaya takara daidai da yadda ake baiwa maza. Muna kira ga Nigeria ta yi akari da kananan kasashe da ke kewaye da ita wayanda suka ba mata dama wajen taka rawa a fagen siyasa, kuma wayannan kasashe na ci gaba daidai da ƴan uwansu da ke wasu nahiyoyin. Tawagar ta ce jami'anta 40 sun je jihohi 36 na kasar tare da babban birnin tarayya Abuja domin bin abubuwa da suka wakana a lokutan zaben, kuma su ne aka tattara su a wannan rahoto. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.